Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 21, da 25. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da Alpha Radio Kumasi, sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masaurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Yau ranar Talata 5 ga watan Disamba na shekarar 2017. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Jarmai da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji rahotannin da muke dauke da su, ga kanan labarai.
A yau Talata, wakilin Majalisar Dinkin Duniya a Yemen zai yi wa kwamitin tsaro bayani kwana guda bayan da ƴan tawaye suka kashe tsohon shugaban kasar. Wani babban jami'in Majalisar Dinkin Duniya ya isa ƙasar Koriya ta Arewa domin taimakawa wajen kwantar da tankiya kan shirye-shiryen kasar na kira makamin nukiliya da masu linzami. Ma'aikatar Shari'a ta Rasha ta ayyana wasu kafafen yada labaran Amurka guda tara a yau Talata a matsayin wakilan kasar waje ciki har da muryar Amurka.
To a shirin namu na yanzu za ku ji rahoto akan abubuwan da ke kawo tsaiko a kokarin da ake yi na yaki da musassarar cizon sauro a Najeriya. Bayan haka za ku ji rahoto akan halin da ake ciki a yankin Numan na jihar Adamawa bayan rikicin da ya auku a farkon makon nan wanda ya yi sanadiyar hasarar rayuka. Za kuma ku ji cewa wata kotun hukunta manyan laifuka a Nijar ta fara zamanta na shekara-shekara domin shari'ar mutanen da ake zargi da aikata manyan laifuka. Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin noma tushen arziki wanda Sarfila Hashim Gumal ya shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. A yau Talata, wakilin Majalisar Dinkin Duniya a Yemen zai yi wa kwamitin tsaro bayani kwana guda bayan da ƴan tawaye suka kashe tsohon shugaban kasar kuma abokin kawancensu Ali Abdullahi Sale, kuma a bayan da aka samu ƙarin tashin hankali a babban birnin kasar saboda wargajewar kawancensu. Kakakin Majalisar Dinkin Duniya Stephen Duharik ya bayyana wa manema labarai cewa yana sa ran wakilin Majalisar Dinkin Duniya Ismail Oudcheck Ahmed zai tattauna da wakilin kwamitin tsaron kan yadda kashe Sale zai shafi harkokin siyasar kasar. Ya jaddada cewa shirye majalisar take ta shiga tsakani domin kawo ƙarshen wannan rikicin kasar ya a Yemen, wanda tun daga shekarar 2014 ya kashe mutane har 10,000, ya kuma jefa miliyoyin mutane cikin tsananin buƙatar agajin gaggawa. A yau Talata, jami'i mai kula da ayyukan jin kai na Majalisar Dinkin Duniya a ƙasar Yemen, Jami McGoldrick, ya yi kiran da tsagaita wuta na jin kai domin fararen hula su sami sukun neman agaji. Sale ya yi mulki a Yemen har na tsawon shekaru 30 kafin a haɓarar da shi a ƙarƙashin matsin lambar siyasa a shekarar 2012, amma duk da haka ya ci gaba da mulki a bayan fage, inda ya haɗa ƙawance da ƙungiyar Houthi mai samun goyon bayan gwamnatin ƙasar Iran a yayin da suka amshi iko da birnin Sana'a a shekarar 2014, suka kuma tilastawa shugaba Abu Abdurrabu Mansur arcewa daga ƙasar.
Wani babban jami'in Majalisar Dinkin Duniya ya isa ƙasar Koriya ta Arewa domin taimakawa wajen kwantar da tankiya kan shirye-shiryen ƙasar na ƙera makaman nukiliya da masu linzami. Muƙaddashin mataimakin sakataren Majalisar Dinkin Duniya mai kula da harkokin siyasa, Jeffrey Feltman, ya tashi zuwa Pyongyang Talatan nan a bayan da ya yada zango a Beijing jiya Litinin. Feltman shi ne babban jami'in Majalisar Dinkin Duniya na farko da ya taɓa ziyarar Koriya ta Arewa tun lokacin da wadda ya gada Lin Pasco ya ziyarci ƙasar a shekarar 2010. Kakakin Majalisar Dinkin Duniya Stefan Dujarric ya ce Feltman zai tattauna akan wasu batutuwa da sassan biyu ke da muradu a kai, kuma masu haddasa damuwa a tattaunawar da zai yi da ministan harkokin waje Ri Yong Ho.
Labarin na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatar Shari'a ta Rasha ta ayyana wasu kafafen yada labaran Amurka guda tara a yau Talata a matsayin wakilan kasar waje ciki har da muryar Amurka. Ma'aikatar ta kuma hada da sunayen Radio Free Europe Radio Liberty da wasu kafafen yada labaran da ke da alaka da ita bayan gargadin da suka bada watan da ya gabata na cewar zai iya shafar su. Shugaban RFE/RL Tom Kent ya fada a wani jawabi cewa ma'aikatar shari'a ta Rasha ta nuna cewar wannan sabon mataki zai shafi takaita aikin kamfanin a Rasha. Ya kara da cewa babu masaniyar irin wannan takaitawa amma ya alƙawarin tashar Radion za ta maida kai wajen aikin ta na jarida domin buƙatar samar da labarai na ƙware kuma mai ma'ana ga masu sauraron tashar Radion. Shugaban Russia Vladimir Putin shine ya rataba hannu akan dokar a watan Nuwamba domin ƙarawa gwamnatin ƙarfin ayyana kafafen yada labarai da gwamnatocin ƙasashen waje ki daukar nauyi a matsayin wakilan kasashen waje don haka aka kakaba musu wannan matsayi. Jami'an Rasha sun kira wannan sabuwar dokar a matsayin wata ramuwar gayya ga abin da suka kira takurawa Amurka akan kafafen yada labaran Rasha. A ranar 13 ga watan Nuwamba tashar talabijin din ta gwamnatin Rasha ke daukar nauyin RT akai a mata register a matsayin wakiliyar gwamnatin kasar waje Amurka a ƙarƙashin wata tsohuwar dokar da ake kira FARA wato dokar register ta wakilan kasashen ƙetare.
A jiya Litinin shugaban Amurka Donald Trump ya ce masu bincike akan sa hannun Rasha a zaben shugaban ƙasa na shekarar 2016 ba su yi wa tsohon mai ba shugaban ƙasa shawara akan harkokin tsaro Mr. Flynn adalci ba. Ya ce ban ji daɗi ba ko kaɗan, abin ya dame ni, ya yi rayuwa mai kyau, shugaba Trump ya bayyana wa manema labarai. A ranar Juma'a kotu ta samu filin da laifin yi wa hukumar bincike ta laifuka ta FBI ƙarya a kan binciken hulɗarsa da jakadar ƙasar Rasha da ke Amurka. Tattaunawa ta kasance makonni kaɗan kafin a rantsar da shugaba Donald Trump. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da batun kiwon lafiya. A kwanan nan ne hukumar lafiya ta duniya ta ce akwai magungunan cutar masassarar cizon sauro na jaba da yawa a kasashen duniya masu tasowa. Ƙungiyar masu hada magunguna ta Najeriya ta yi ƙarin bayani akan halin da ake ciki game da yaƙi da masassarar cizon sauro a Najeriya. Ga baban gida Jibril daga Lagos da ƙarin bayani.
Wannan yake diddiga da hukumar lafiya ta fitar game da magungunan cutar ta malaria ya zo ne a daidai lokacin da masu kamuwa da wannan cuta a Najeriya da sauran kasashen masu tasowa ke ci gaba da kuka game da rashin ingancin magungunan cutar malaria da suke sha. Pharmacist Ahmed Ibrahim Yakasai shine shugaban kungiyar masu hada magunguna ta Najeriya kuma ya mun karin haske game da wannan korafi.
To akwai rahoto kasan ba kawai World Health Organization ba, su kamar United States Pharmacopoeia sun yi bincike abinda suka dauka kawai maganin cizon sauro anti-malaria. To mutane kuma na gari idan aka fito aka ce an ga percentage kaza na magani kaza sai a dauka duk magungunan ne, amma duk magana da ake na bincike na Najeriya akan anti-malaria da suka ce da 3.6 suka ce ya karu 4.6 yanzu kuma suka sake cewa ya rabu. To kuma wani lokacin in ka ga ma yadda ake binciken sai kai mamaki, dan idan ka je ka dauki magunguna a kantin da kai da ka shiga ka san ba za ka ga jabu ba, aka zo aka ce maka din Lagos ba magani jabu ai ba za ka yi dafa. Ta World Health Organization cewa ta yi 1/10, so kaga 10% kenan.
Koya irin wannan jabun magunguna na cutar malaria yake shafan ƴan Najeriya? Tambayar kenan da naiwa wani mai suna Usain Muhammad da bai dade da farfadowa daga cutar ta malaria ba.
Eh, gaskiya na sha da dama, akwai wanda zaka sha sai ka sha zaka samu sauki, amma ana aiwaye gari kuma ciwon ya dawo karshe kuma a ce ma typhoid ka je ka sha maganin kuma dai ka rasa samun saukin ko kuma ka samu yana zuwa yana dawowa, haka nan ma wani lokaci ciwon zai tafi amma ba wai dalilin wannan maganin bane ba saboda kasha ya ki yin magani
a can baya da gwamnati tare da hukumomin kiyaye ingancin magunguna sun kirkiro da wani tsari na baiwa duk wani magani lambar waya tada wanda zai amfani da maganin zai aike da sakon karta kwana domin sanin maganin da zai saya ko mai kyau ne ko kuma jabu to ko mai ungiyar hada magunguna ta Najeriya za ta ce game da wannan tsari ga dai pharmacist Ahmed Ibrahim ya kasai
to ni ke da nayi bincike akai idan had sai da nayi kasida a Dubai akan wannan kuma sai da nayi kusan wata 6 ina zagayawa ina tambayoyi na kuma yi a computer online cewa ya wannan abun yana aikin ko baya aiki to kuma ba ma yana aikin ba ko baya aiki mutane idan sun je chemist din sun siya ko sun je pharmacy din sun siya suna kartawa su aika shi kansa wannan abun na duba na ga cewa bewa gaskiya ba sa yi duk ma ba yau suka je wajen da suka ga cewa bai dace bai kamata a ce an samu wannan jabu ba kuma shi jabun ba ka iya ganewa da tasauki da ido yes sannan kuma aka samu wani abun takeici shi sa da yawa ma suka guje shi idan akwai matsalar network in ka aika kamata iya baka ansa a take dan ka gamsu ka siya ka biya kudin ko kar ka siya to wani ba za ka ga ansa ba sai bayan kwana biyu to shikenan ba za ka ci magani ba sai bayan sati ko kwana biyu wani kuma anan zai maka shege ƙarya ya ce maka wannan maganin fake ne amma matsala ce ta network
kididdiga da ya nuna cewa miliyoyin yara kanana da ma manya ne ke rasuwa a duk shekara a kasashen duniya daban-daban musamman kasashe masu tasowa sakamakon kamuwa da cutar malaria cutar da kuma har yanzu take ci gaba da bazuwa duk da cewa cuta ce da za a iya magance ta baban ya jibrin murya Amurka daga Lagos
Ya ubangiji sarkin baiwa roƙon dani nake kullun sai ka ba mu lahiya sarki
a gaida baban gida Jibril biyo bayan rikicin da ya auku a yankin Numan dake jihar Adamawa tsakanin al'ummar Bacama da Fulani makiyaya a farkon makon nan yanzu haka mataimakin shugaban Najeriya Professor Yemi Oshubanjo ya kai ziyara a jihar dan ganewa idan sa halin da ake ciki da kuma jajantawa waɗanda rikicin ya shafa ga ƙarin bayani daga Ibrahim Abdulaziz
A daidai lokacin da aka ƙara baza jami'an tsaro a yankin Numan dake kudancin jihar Adamawa, biyo bayan tashin hankalin da ya auku a yankin dake da nasaba da fadar kabilanci a tsakanin al'umman Bacama da kuma Fulani makiyaya, lamarin da kuwa ya sa rayuka. Yanzu haka ba shugabannin al'umma a yankin na kokarin ne da a yafe wa juna kowa ya maida hukansa cikin kube. Wannan rikici dai, baya ga asarar rayuka da kuma dukiya, yanzu haka ma ana neman maida yankin na Numan kufayi sakamakon gudun hijirar da ake yi. To sai dai kuma yanda ma hankula ke fara kwantawa. Shugaban garamar hukumar ta Numan Rabaran Arnold Jibla wanda ya tabbatar da cewa kayuka takwas ne abin ya shafa yace yanzu haka fatu ne masu kaso ma daukar matakin gano bakin zarin magance tashin hankalin
kome ya lafa tunda wani abin da ya faru tunda ya faru arzu tsawa da gajiyajin har zuwa wayewan gari ba mu samu labarin wani tashin hankali a wani wuri ba so ni zan kira na zuwa wurin jama'a shine a dawo a zo a tsaka kuma a nemi da za a yi a tsauna a samu a kai maganganu da zai kawo mana zaman ma'ana maganar zaman ya tona na sulhu kenan wani abun ya faru ba abin da wani ba abin da wani zai iya yi abin ya riga faru da ya rage mana shi ne zauna a tona a nemi ya za a yi a yi lafiya kuma a ci gaba da rayuwar da aka saba da
to kaman wani ƙauyuka ne lamarin ya shafa kuma kaman asar rayuka mutane nawa aka rasa
to yanzu dai baka statistics na abin da kauyukan da abun ya shafa so far sun ce akwai kauyuka kusan 7-8 haka akwai guda 2 gefen Jamsa akwai 5 gefen Numan biyar da kusan kuma akwai tallakin 6 da gefen Numan akwai 2 gefen Jamsa ko 6 to garin sun tashi 8 kenan
ko da yake zuwa yanzu ba bayyana adadin waɗanda aka kashe ba to amma rahotanni na cewa rayuka da dama ne masu kasalwanta ciki ko hada na wasu hakimai biyu yayin da wasu bayanai ma ke cewa wasu gungumar matasa sun tare hanyar sabanin suna kisan daukar fansa kuma wannan ko na zuwa ne yayin da mataimakin shugaban kasa Yemi Osunbajo ke kawo ziyara gani da ido a garin nan Numa a yau Talata to sai dai ko yanda ma wannan ke faruwa yanzu haka tuni wasu shugabannin matasan Bacama suka yi hunkuro domin ka fahimta juna kamar yadda ɗaya daga cikin shugabannin matasan yankin Afremu Fulturake ya bayyana wa manema labarai.
A jeji ne ƙauyuka ne can Fulani da manoma. Saboda haka cikin numan muna lafiya kala wannan matsayin makawo kan zauna ni mun ana tashi hankali ga ganni a ni mun. Ai bidai yuwa mu ga juna gaskiya. Ba ta suna da ake a karamar hukumar ni mun muna roƙon jama'a don Allah an san bashi ma da zaman lafiya. Ba san mu da tashi hankali ba. Ai huwar da aka ma da shekarun ka baka taba ji wai ga bashi ma ya tashi daga wani gari yana tafiya wani gari tashi hankali ba.
Ko ma da menene dai? Yanzu ko amma zo da ido ne a ga irin matakin da gwamnatin kasar za ta dauka kan wannan lamari. Ibrahim Abdul Aziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Madalla a gaida Ibrahim Abdul Aziz. A jamhuriyar Niger yau wata kotun hukunta manyan laifuka ta fara zaman ta na shekara-shekara. Domin shari'ar mutanen da ake zargi da laifin aikata kisan kai da fyaɗe da fashi da makami. A saboda haka kungiyar lauyoyin kasar ta ce za ta dauki matakan kare dukkan waɗanda wannan shari'ar ta shafa don ganin an yi adalci. Wakilin murya Amurka a Yamai Sulaiman Muna Barma ya aika mana da ƙarin bayani.
Kimanin kes 38 da ke kunshe da laifuka daban-daban ne yake gaban alƙalan kotun a zaman da ake kira Kurda Siz. Wanne a kowace shekara akan gudanar da makamancin sa a bainar jama'a da nufin bayar da darasi ta yadda al'umma za ta guje aikata ayyukan asha. Shugaban kotun ɗaukar ƙara ta birnin Yamai mai shari'a Ibrahim Haruna shine ke jagorancin wannan zama.
To zama ne wanda za a yi shari'a bisa ga manyan laifuka. Wato manyan laifuka menene ake nihi? Wato akwai kasan kisan kai, fade, sata kuma gagaruma sata. Menene gagaruma sata? Sata ce wadda a gaskiya kasance take. An yi ta da dare a cikin gida ko yana zama mutum daya, mutum biyu, ko a ketare gida. To duka wannan kotun abinda za ta yi bisa gare su ne za a yi shari'a insha Allah. Wannan shari'a ta zamanto ba wai takardu ne za mu tsaya gare su ba muna bincike, a'a. Wato za a tambayi waɗanda suke laifi kakane abin yake. Kuma za a bincika a gani rayuwarsu. Saboda wata ran ka san akwai wani laifi, wato ba ka iya raba shi da rayuwar wanda ya aika shi.
Sakamakon rashin samun kudaden allowance din da doka ta tanadi a basu idan ana irin wannan zama, lauyoyi masu bada kariya kyauta sun kauracewa zaman kotun a shekarar 2016. To amma a bana kungiyar lauyoyi ta kasa ta canza tunani bayan da ta ce ta fahimci wasu muhimman abubuwa kamar yadda Maitar Ahmed Mamman ya shaida mana.
In babu lauyoyi cikin shari'a babu shari'a, saboda shine muka ce mu da ƙarfin mu zan mu zo mu kama a yi shari'a wannan. Muna tamma abin zai zo a cikin sauki, abin za a yi shari'a cikin daidai, za a kwatantawa cikin adalci. Har yanzu akwai abubuwan da hakkin lauyoyi da ba a samu aka gyara ba, duk da ba a bada ba. Kun ga dai lauyoyi sun dawo sun ce wannan aikin mu ne baiwa, ko ba a bada ba mu zamana ba mu wannan aikin ba, saboda da aikin shi ba dan kuɗi bane aikin shi.
Hukumomin shari'a na cewa gwamnatin Niger na iya kokarinta dan ganin kowace jaha ta yi irin wannan zama na musamman a kowace shekara. Saboda haka ya zama wajibi a shata yadda aka dama. Mai shari'a Musa Dumma Hamidu, daraktan harkokin shari'a ne a ofishin ministan shari'a.
Mun kowane shekara, kowane tribunal de grande instance, kamar goma gare mu ana yin biyu-biyu. In ku lissa har 20 kenan muke yi. Waɗansu kasashe suna shekara uku huɗu ba su yi ba. Wannan kokari ne. Don biyu muna da anash duk mutanen da ba su da kuɗi hali su kare kansu fuska shari'ar da ake yi. An hidda wannan hukuma don ya taimaka su. Mu muna ganin kokarin da suke gwamnati na yi, amma bai gajiya. Tunda shari'a mai kyau shi yake kawo kwakwacciyar da hankali.
Sannan a hankali ɗabi'ar nan ta yada jarirai a jibji ko cikin gototi da aka saba gani akai-akai saboda wasu dalilai masu nasaba da al'adu ta fara ja da baya. Inji alƙalan shari'a yayin da suka ce kisan kai da fyaɗe sun fara kamari a nan Niger. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Agogon mu a nan yana cewa karfe 10:19. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na muryar Amurka zan gabatar.
A ranar Juma'ar ta gabata ne aka yi bikin ranar manoma a kasar Ghana, wadda aka mayar da ita ranar hutu domin yaba irin muhimmiyar rawar da manoma da masunta ke takawa a fannin tattalin arzikin kasa. Kasar Ghana ta kirkiri wannan rana ce domin ƙara wa manoma da masunta ƙwarin gwiwar samarwa da kasar abinci. Bankin Raya Aikin Gona ne ya baiwa wanda ya lashe kyautar wannan shekara zunzurutun kuɗi har dala Amurka dala 100,000. Wakilin muryar Amurka a Ghana, Ridwan Abbas, ya ziyarci wannan biki ga kuma ƙarin bayani daga gare shi.
Philip Kweku Ajiman dan shekara 50 da haihuwa daga jihar Brank Ahafo aka nada manomin shekara ta 2017. Shirin bikin ranar manoman ta ƙasa bana ya samu gagarumin canji. Farkon lokaci an hada shirin bikin na jihohi cikin bikin na ƙasa na karrama manoma. Gabaki daya dai shugaban gonar Auradinaye Farms Mr. Philip Kweku Ajiman daga gundumar Doman West daga jihar Brank Ahafo yayi nasarar zama manomin shekara ta 2017 kuma shugaban kasa Nanadu Dankwa Akufo Addo ya mika masa kyautar dala 100,000 daga bankin Raya Aikin Gona. Wata mata Madam Mebola Kutukuju daga jihar Volta ta yi na biyu ita ma kyautar ta motar akori kura na zamani mai ɗakuna guda biyu. Har yau mace ce mai suna Rebecca Komi daga babban jiha Akra ta yi na uku ita ma din ta samu motar akori kura. A cikin jawabin ta ministan ma'aikatar rayar su da kiwon kifi Madam Elizabeth Folekwe ta ce sabuwar shekara ma'aikatar ta za ta billo da wani shirin yin su don abinci da aikin yi yadda za a bunƙasa sarrafan kifi cikin kasar. Ministan abinci da aikin gona Dr. Yusuf Yakutu ya bayyana cewa sabuwar shekara mutane 500,000 ake sa wa idan shiga shirin shuka don abinci da aikin yi yadda aikin gonar zai haɓaka sarrafan abinci cikin kasar. Shugaban kasa Nanadu Dankwa Akufo Addo ya jaddada gaskiyar cewar har yanzu aikin gona yana daya daga gimshikan samun aikin yi musamman wa yankunan karkara. Baicin taimako da yake yi wa cigaban tattalin arzikin kasar. A dalilin haka ne gwamnatinsa take gabatar da shirye-shirye da za su tallafa wa shirin yadda ba wai kawai masana'antar za ta bunƙasa ne ba, amma kuma za ta dore. Waɗannan tsarurruka sun ratsa kusan duk sassan sarrafa da sun ka hada da kayan gona, kifi, kiwon dabbobi da kuma amfani da dabarun zamani.
Of the agricultural sector has this year benefited from various interventions through the program for planting for food and jobs.
Sashen kayan gona ne babban abin da ke jagoranci gaba a fagen aikin gona. A dalilin haka shekarar nan gwamnati ta billo da shirye-shirye irin su shuka don abinci da aiki. Wannan ya hada da rabon gatattun irin shuka don faɗaɗa aikin. Haka an samu kayan mashin-mashin na aikin gona daga ƙasar Brazil waɗannan za su taimaka wurin bunƙasa aikin na gona. Waɗannan kaya ana amfani da su fannoni daban-daban a bagin ci gaban aikin gona ɗin. Ya kuma yi alƙawarin cika aikin dam unguwa ɗaya shiri ɗaya. Shugaba Akufo Addo ya bayyana cewa ƙananan dam 320 cikin unguwanni 64 a jiha arewaci aka ware don zartar da aikin sabon shekara. Ƙananan dam 320 a gundumomi 64 a ɓangaren arewacin ƙasar aka ware don ci gaba. Bugu da ƙari kuma za a yi nazarin dan 192 a shekara ta 2018 don a samu ci gaba ɗin. Ana kuma duban dam 51 a jihar Volta, babban jiha Accra da jihar Tsakiya don yi musu kwastari ma. Har yau akwai aikin rabon ruwa don samar da ruwa daga kogin Oti Black da kuma White Volta wadda za a soma sabuwar shekara. Alhaji Abdullahi Kamati daga gundumar Bolin jihar Arewaci ma ya samu kyauta a matsayin manomin jiha na biyu.
Na gode ma President Nana Addo Dankwa Akufo Addo abinda yayi. Muna raina abinda muke cike ne, amma bai kamata mu raina kanmu ba mu manoma. Ya kamata mu yi jaido, mu yi education, mu yi kwatance mu ba yaranmu da ke tashiwa. Ya so a sanarwa da kaman ba ka je ka zauna office kada shi ne aiki ba. Aikin noma aiki ne babban, ka kama shi da gaskiye. Na san kaman dole dole dai abinda Nana Addo Dankwa Akufo Addo yana kawo wanga. Inde ya zamanto ya yayi kwarai kanda ya fara shinga na samu ci gaba an bani nika-nika da kayayyakin na gwanaki da fertilizer alhamdulillah yayi yawa nagode ma Allah abinda aka bani
shakka dai babu manoma sun cancanci wannan karramawa a matsayin su kwadon abincin ba wai kasar Ghana kadai ba har duniya baki daya
da fatan wannan shiri da ake gudanarwa domin karfafa manoma gwiwa zai ci gaba da yin tasiri wajen bunƙasa aikin gona da kuma tattalin arzikin kasar Ghana masu sauraron mu anan maka kashin shirin namu na yau sai a biyo mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin yanzu a madadin Ridwan Abbas wanda ya taimaka wajen kawo muku wannan shirin sai kuma Julie Lazarus Gresham wadda ta daidaita mana sauti ni Sarfil Hashim Gumel ke cewa a huta lafiya
to yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email
Sakon farko ya zo ne daga Arabiyu Muhammad Gidan Madi a jihar Sokoto a Najeriya. Yace Assalamu alaikum VOA Hausa. Da fatan kuna cikin koshin lafiya. Hakika, ficewar tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar daga jami'ar APC zuwa jami'ar PDP. Wannan yayi daidai kuma wannan ya zama darasi ga jami'ar ƴan canji ta Abuja akan rashin cika alƙawarin da suka yi wa talakawan Najeriya a lokacin yakin neman zaben shekara ta 2015. Salam sashin Hausa don Allah ku gaya wa gwamnan mu na jihar Zamfara wato Honorable Abdul Aziz Yari Shattiman Mafara kuma gwamnan gwamnoni a Najeriya cewa ya kamata yi wani abu akan aikin wutar lantarkin mu da ya kice kicinyewa shekara shekaru sako daga Rilwan Sa'idu Gairi a jihar Zamfara shi kuma Suyanu Gumel Zangon Daura ce kisan da yan ta'adda suka yi wa tsohon shugaban kasar Yemen Abdullah Saleh abin takeici ne da Allah wadai fatar mu Allah amshi shahadar Abdullah Saleh Wasiƙar haɗin gwiwa ko da ta fito daga Buhari Yahaya Nguru da Kinunu Yunusare da Yahaya wato Dano a Azare suka ce Assalamu alaikum VOA Hausa muna tirda Allah wadai da rikicin kabilancin da ke faruwa a jihar Adamawa ta da fatan mahukunta za su gaggauta daƙila wannan mummunan lamari da ƙashe muna fatan Allah ba mu zaman lafiya a ƙasar mu baki daya
Kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya
Iska mai ƙarfi na ƙara yaduwar wutar daji a jihar California dake kudancin Amurka, lamarin da ya sa hukumomi ba da umarnin kwashe mutane 8,000 daga gidajensu. Wutar ta kama ne a karamar hukumar Ventura kusa kilomita 40 arewa maso yammacin Los Angeles. Yan kwana-kwana sun bayyana cewa a yau Talata, inda wutar ta mamaye ya kai fadin kadada 11,100. Kuma tana ci gaba da yaduwa cikin sauri ana kyautar da zaton iskar za ta ci gaba da kadawa da karfi har na tsawon kwanaki shugaban karamar hukumar Ventura Mark Lorenzen ya ce wannan yanayin da ake ciki yan kwana-kwana 500 na kokarin kare gidaje ne daga kamawa maimakon kashe wutar lamarin yayi muni kware a cewar Lorenzen Allah kadai ya san ko ya za a iya kashe wannan wuta Sai kuma a Yemen inda yau Talata wakilin Majalisar Dinkin Duniya a Yemen zai yi wa kwamitin tsaro bayani kwana guda bayan da ƴan tawaye suka kashe tsohon shugaban kasar kuma abokin kawancensu Ali Abdullah Saleh kuma a bayan da aka sami karin tashin hankali a babban birnin kasar saboda wargajewar kawancensu Wani babban jami'in Majalisar Dinkin Duniya ya isa kasar Koriya ta Arewa domin taimakawa wajen kwantar da tankiya kan shirye-shiryen kasar shirye-shiryen nukiliyar kasar da kuma makami masu linzami mukaddashin mataimakin sakataren Majalisar Dinkin Duniya mai kula da harkokin siyasa Jeffrey Fulton ya tashi zuwa Pyongyang Talatar nan a bayan da ya daga zuga Beijing jet litini
To masu sauraro a nan za mu da sa'aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Ibrahim Jarmai da ya taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni da injiniyan mu Mr. Aiden. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.